sabon matakin majalisar ya biyo bayan takardun korafi da wasu ƴan Kano suka rubuta wa majalisar ne waɗanda ke bayyana rashin gamsuwa kan yadda Malam Muhammadu Sanusi na biyu ke gudanar da al'amuran majalisar masarautar ta Kano kamar yadda shugaban masu rinjaye Honorable Hassan Kabiru da shi ke faɗi.
Akwai wanda individual korafi ne wato mutum ne ya zo da kansa ya kawo sannan kuma akwai civil society su ma sun kawo kuma korafin da shine akwai al'adarmu da ita mu Hausa Fulani na Kano shi wannan mai korafi yake ganin a shi mai martaba bibita ba misali an taba gayyata shi mai martaba taro a Abuja sai ya tura yarsa ta wakilce shi so da irin dai wannan korafa mun kafa kwamiti karkashin mataimakin shugaban majalisar dokoki wanda ni ma dan kwamiti ne na tabbata shi shugaban majalisar kwamiti zai kira mu yau ko gobe shine zamu karanta mu ga tilla shin wannan ma korafi mai ita ya kunsa gaba da
mai tasiri ne suke so ita majalisa ko wani mataki suke so ta dauka
to ni a ganin idan ka zo randa zamu bada rahoto duk wani abubuwan zamu fito da su
a bacin dai majalisar dokokin ta Kano ta fara aikin bincikar sarkin na Kano dangane da zargin almubazzaranci da lalitar masarautar Kano amma daga bisani kotu ta dakatar da ita sai dai bakin shugabancin majalisar sarakuna ta jihar Kano shine lamari na bayan nan da ya kara tsamin dangantaka tsakanin gwamnatin Kano da sarkin na Kano
akwai naka wato shugaba na wannan hukuma ta gudanar da al'amuran sarakuna shine muka sa shi mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu domin a dai sarakuna masu daraja ta dai kaga shine ai babba to an riga akai wannan takarda kuma sun sa mana hannu cewa sun karɓi wannan takarda saboda haka muna sauraron amsa daga wajensu duk ɗaya ne idan an kama aiki wato ai kaga an yadda kenan kun kuma an bada amsa a rubuce kaga shi ma an yadda kenan idan kuma aka yi shiru ba a kira meeting ba to kaga ba a karɓa ba kenan idan kuma aka rubuta amsa cewa ba a karɓa ba to kaga ba a karɓa ba kenan
idan aka ji shiru a ƙarshen ranke da ko kuma aka rubuto wanda ya nuna sabanin wannan wato aiki da gwamnati ta bayar menene matakin gwamnati na gaba
lokaci shi ke bada amsa
gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan a gantawa da muryar Amurka a kwanakin baya rahotanni sun ce daga bisani sarkin na Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya rubuta wa gwamnati wasiƙar karɓar waccan aiki na shugabancin majalisar sarakunan Kano amma dai babu bayanai da suka tabbatar da cewa sarkin ya kira taron majalisar sarakunan ya zuwa yanzu ko da yake makusantan sarkin na Kano irin su Malam Ibrahim Ado Kurawa na cewa
duk kasashen nan da aka kirkiro masarautu babu inda aka ce sarkin da yake na asali ya zama yana gagashin wani sarki sai a wannan ta Kano da aka yi aka ce in ya shekara biyu zai sauka wani sarkin ya zo ya zama shekara biyu kaga a nan akwai lokacin da sarkin Kano zai zama na gargashin sarkin Karaye wannan ya saba wa hankali da Bature ya yi tunda Bature da ya zo kasan nan ya bi ka'idoji
a larabar makon gobe ne idan Allah ya kai mu kwamitin majalisar dokokin ta Kano zai miƙa rahoton sa game da wannan sabon zargi kuma kunshin rahoton ne zai tabbatar ko kuma ya kore wancan zargi Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria